Tashar ta kamfanin da kwan wutar lantarki na Najeriya da ke garin birnin Kebbi ita ce ke tura wuta a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ma jamhuriyar Niger. Ta kama da wuta ne ranar Alhamis da misalin karfe 11:30 na dare, lokacin da 'yan Najeriya ke fatar dawar wutar lantarki da ta yi batun dabo bayan durƙushewar na'urorin samar da wutar lantarki na ƙasa. Faruwar wannan lamarin dai ya jefa rayukan jama'a musamman mazauna yankin da tashar take cikin rudu da tashin hankali, kamar yadda wasu suka bayyana.
Sunana Alhassan daga nan bayan Nefa. To, gaskiya jiya lallai mun ga tashin hankali gaskiya, dan zan kira shi da tashin hankali saboda ba mu taba ganin irin shi ba gaskiya. Wuta ta fara sparking ne tana marmadi, kawai sai muka ji tashin bomb din Nefat. Ko da muka fito to kawai sai muka ga wuta ta hargitse. Me ake cewa, tana ta walƙiya, tana buri, tana ƙara kalolin wuta ga sunan daban-daban har wanda bamu taba gani ba muna ta gani. To, ko da muka koma sai ga uwayen musulma sun hito gudu da gudu, wasu ga sunan komai ya haiba su da abin ya ba su tsoro sosai. To, amma tunda mun ga wutar tana da ƙarfi, su hito waje a yi tsaye a gani in abin da ya kamata a yi gaba na a yi gaba, saboda wutar ta daɗe tana ci. Akalla ina ganin har kusan ukun dare ana kashe wutar nan bata mutu ba, hatta da ruwan saman da suka ta huwa ba su kashe wannan wutar ba.
In ka ce tashi hankali kaman understatement ne, saboda duk duniya da ya zama taba gari baka tashi hankali ba, saboda iyali na gaba daya ma ban mu san ya muje gaba ne ko mu je mu azaku ba an tashi alkiyama. Ka gane mu azaku an tashi alkiyama, amma abun da soki da mu da bayade abun ya musamu ba ni iya ce ma ga abun da ya faru, saboda abun ya wuce wuri, duk wurin ga is covered with lightning and radiation.
Wannan lamarin da ya kara dakile fata wadda 'yan Najeriya suke da ita ta samun dawar wutar lantarki, wadda tuni ake fama da rashin ta tun kafin durƙushewar na'urorin samar da wutar lantarkin na ƙasa.
Sunana Shehu Malami nan bayan NEPA transmission. Gaskiya muna cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewar harkar wuta. Kullun wutar mu dropping take, in yau ka gane ta lahiya lau, gobe babu ta lahiya lau, jibi lahiya lau, kuma cikin ma ana baka awa guda ko awa biyu, duk da haka nan wata bohol ba ta tasowa.
Kawo zuwa hada wannan rahoto dai mahukunta da wannan tashar ta wutar lantarki da ke garin birnin Kebbi ba su ce komai ba akan wannan lamarin, sai dai mutanen da lamarin kan iya shafuwa sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo musu dauki. Zaidu Bala Kofa Sabuwa, shugaban kungiyar murya talaka a Najeriya, na cikin masu wannan kiran.
Ana tsaron za a dauki dogon lokaci an ka samu irin wannan matsala ba a samu wuta ba. To, kaga abin tashin hankali yana gare mu sosai, ya samu ya kira ga ita gwamnatin tarayya ita adda hakkin wannan abu na cewa da Allah a yi tsaye a yi gaggawar gyara wannan abu, saboda kaga wuri na mai daɗaɗɗe wanda ba a taɓa ganin irin hakan gaba, saboda nan da ya kusan duk ɗan shekara 50 da annan cikin garin birnin Kebbi sun san da an kai wannan wuri ba.
Yanzu dai jama'ar jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ma jamhuriyar Niger, duk da yake Najeriya ta janye baiwa jamhuriyar Niger wuta saboda takunkumin da ECOWAS ta raka ba mata, akwai yiwuwar za su dauki tsawon lokaci kafin samun dawar wutar lantarki saboda wannan lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.